Kokarin da take yi na bunƙasa ilimi a Najeriya, gwamnatin ƙasar Japan ta gina azuzuwan karatu. Kana ta bude azuzuwan don a fara amfani da su a jihar Oyo. Mataimakin jakadan ƙasar Japan a Najeriya, Mr. Masaya Otunka, ne ya bude azuzuwan karatun a madadin gwamnatin ƙasar Japan.
Education means everything for children. Education is also crucial for economic development for our country.
Mr. Masaya Otunka ya ce ilimi shine ya fi amfani ga kananan yara. Ilimi yana da muhimmanci wajen inganta tattalin arzikin kasashenmu. Jakadan na Japan ya kara da cewa gwamnatin kasar Japan tana taimakawa sashen ilimin kasashe don su zaburar da tattalin arzikinsu. Shiko da yake jawabi a wajen bude azuzuwan karatun, gwamnan jihar Oyo Sanata Abiola Ajimobi ya jaddada dimbin amfanin ilimi ga kasa da jama'ar ta don ci gaba. Gwamna Abiola Ajimobi ya ce ilimi a wurin mu shine komai, kuma shine kashin bayan cigaban kasa. Ajimobi ya yi alkawarin yin amfani da azuzuwan karatun don yin karatun, sannan ba za a bari kwari irin su kyankyaso beraye su rika yin shagali a ciki ba. Tun shekarar 2005 ne gwamnatin kasar Japan take gina azuzuwan karatu da bada horo a sassan Najeriya don haɓaka ilimi a kasar nan. Jihohin da sun ka amfana ga wannan shirin na kasar Japan dai sun haɗa da Niger, Kaduna, Plateau da Kano. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.